Sarmada, Sarmada, Yamasoi, Sarmada, 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 Nida kai har abada barabewa, kauna intai dadewa, mutuwa ce kirabawa, alkawar na yirkewa, nida kai babu rabewa, alkawar Yamasoi karike na rike, kar ka dau ka dawasa ka sake na rike, karike alkawari mana dikewa murike babu sakewa alkawar mai dikewa duk ya karka ajewa sahibi na yirkewa sarmada ya masoyya sarmada 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 ni dake har abada barabewa in kauna ta yi dadewa mutuwa ce kirabawa alkawar na yirkewa ni dake babu rabe alkawar amana ne ki sani na sani tumana en kanana ki sani na sani na rike alkawari bazan ki cikawa kauna tinta yi dadewa mutuwa ce kirabawa alkawar na yi rikewa ni dake babu rabewa sarmada ya masoyi sarmada 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 ni dake har abada barabewa kauna in ta yi dadewa mutuwa ce kirabawa alkawar na yi rikewa ni da kai babu rabewa fata na da kai mai aure aure ni zama mu da kai zan daure daure in muka yi aure za mu zamo morewa lafiya zan zaunawa a gida babu fitowa in na zamto tarewa ni da kai mui horewa sarmada ya masoyya sarmada 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 ni da ke har abada barabewa in kauna ta yi dadewa mutuwa ce kirabawa alkawar na yi rikewa ni da ke babu rabewa